Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare, assalamu alaikum, barkamu da yamma. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyar yau Alhamis 26 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanin labarai.
To baba, yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a jirin Gaza. Kusan makonni uku kenan sojojin na Isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jinƙai a jirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso nan birnin Washington a yau Alhamis don ganawa da manyan jami'an Amurka.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa kotun kolin Najeriya ta yi watsi da bukatar ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP na gabatar da sabbin hujjoji a gabanta.
Dole ne mu gode wa wato duka jam'iyyu, domin wannan ya nuna cewa Najeriya demokuraɗiyya ta yi nisa sosai. Maimakon mutane su je suna faɗace-faɗace, wato an yarda cewa shari'a ita ce mafita.
A shirin za kuma ji cewa wasu kungiyoyin goyon bayan sojojin mulki a jamhuriyar Nijar suna niyyar maka shugaban Najeriya Tinubu da wasu shugabannin Afirka ta yamma a kotu game da takunkumin da suka tsora wa kasar da ya janyo kuncin rayuwa.
Wannan takunkumi wanda ban taɓa gani ba ya kawo rauni da yawa, tunda mutane sun rasa rayukansu, kuma akwai wasu da sun rasa kayansu a bisa bodojin da ke tsakankaninmu da wasu kasashe.
Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafi da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar, wanda a yau zai tattauna ne akan abin da Bature ke kira acne vocalis, wato kuraje na fuska kenan, tare da Dr. Muslim Bello Katagum. Amma sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a jirin Gaza. Kusan makonni uku kenan sojojin Isra'ila ke kai hare-hare ta sama kan mayakan Hamas. Rundunar sojan Isra'ila ta ce tankokin yakinta da sojoji sun kai hari kan maboyar 'yan ta'addan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin Isra'ila. Rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaƙi na gaba. Jami'an Isra'ila sun yi alƙawarin tabbatar da cewa ƙungiyar Hamas ba za ta iya sake kai hare-haren da ke barazana ga Isra'ila ba, bayan harin da ƙungiyar ta'addancin ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,400. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jinƙai a jirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba. A daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara yin kira ga babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da ya yi murabus saboda kalaman da ya yi ranar Talata, kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya shaidawa manema labarai cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA, wadda ita ce mafi girma da ke bayar da agaji a Gaza, ta yi gargaɗin cewa in dai ba a bari an shigar da man fetur Gaza cikin gaggawa ba, to akan dole hukumar za ta dakatar da ayyukanta. Ya ce an rufe asibitoci saboda ƙarancin man fetur da ruwa da magunguna da kuma ma'aikata, ana kuma jalauta ɗan man da ake da shi, da haka ake gudanar da zaɓaɓɓun muhimman ayyuka a cibiyoyi. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso birnin Washington a yau Alhamis don ganawa da manyan jami'an Amurka akan batutuwan da suka shafi tsaro tsakanin ƙasashen biyu, yayin da ƙasashen ke da burin ci gaba da barin hanyar tattaunawarsu a buɗe. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shirya wata liyafar cin abincin dare a ma'aikatar harkokin wajen ƙasar bayan jerin taruka da za a yi a yammacin yau. Mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan zai tattauna da yi a Blair House da ke kusa da fadar White House a gobe Juma'a. Wannan taron ya je daidai da maradan bangarorin biyu na ci gaba da barin kofar tattaunawa mai muhimmanci a buɗe a matsayin wani bangare na kokarin da ake yi na karfafa dangantaka a mutunci a cewar Adrian Watson mai magana da yawun Sullivan a cikin wata sanarwa. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan kotun kolin Najeriya ta yi watsi da bukatar da dan takarar shugaban kasa karkashin ino jam'iyyar PDP Atiku Abubakar da na dan takarar jam'iyyar Labour wato Peter Obi suka shigar na neman karin wato hujjoji a gaban ta. Kotun kolin ta bayyana hakan ne a yayin zaman sauraren karen yau inda ta ce karban sabbin hujjoji ya sabawa kundin tsarin mulkin kasar na shekarar 1999 kamar yadda aka yi wa garan Bawul. Ga dai Halima Abdulrauf da karin bayani daga birnin Abuja.
Bayan dogon nazari da karanta matsayin kotun da aka fara zamanta da misalin karfe 9 na safiyar yau da mai shari'a John Nyang Okoro yayi, kotun ta yi watsi da bukatun jam'iyyar Labour da PDP akan sun saba ka'ida. Kenneth Okonkwo, lawyer kuma ɗaya daga cikin magoya bayan jam'iyyar Labour, ya nuna rashin jin daɗin sa ga yadda al'amarin kotun kolin ya kaya. Yana mai cewa,
I disagree with you that stopping witness cannot be admitted after 21 days in my own opinion.
Jam'iyyar adawa ta PDP ta bakin sakataren yaɗa labaranta Debo Ologunaba a shafin X wato tsohon Twitter ta ce tabbatar da shugaba Bola Tinubu a matsayin wanda ya lashe zaben shekarar 2023 da kotun koli ta yi abun kunya ne, kuma hakan ya sanya yawa 'yan Najeriya gwiwa ganin cewa sun ɗauka kotun koli za ta kawo musu ɗauki. Shugaban jam'iyyar APC da ta sami nasara a kotun, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, ya yi marhaban da abin da kotu ta zartar.
Babu shakka labarin zuciya mai fuska kamar yadda wancan kotu ya tabbatar cewa duk abubuwan da kan hamayya suka kawo kotun wato an riga an watsi da su. Haka ma wannan kotu na koli ya dauki abubuwan nan guda 7 daidai da daidai wanda jam'iyyar PDP ta kawo, sannan aka duba aka ga cewa duka ba su cancanta a duba su a ba su wata wato muhimmanci ba, saboda haka an watsi da su. Kuma abun jin dadi shine duka alƙalan nan na kotun koli su bakwai kowanne ya yadda da wato wannan sakamako da aka gabatar a gabashin jama'a. Wasu da haka wannan abu ne na farin ciki kwarai da gaske, amma kuma dole ne mu gode wa wato duka jam'iyyu domin wannan ya nuna cewa Najeriya demokuraɗiyya ta yi nisa sosai. Maimakon mutane su je suna faɗace-faɗace da kuma tashin al'umma da tada hankali, wato an yarda cewa shari'a ita ce mafita.
A nasa ɓangare, masanin kundin tsarin mulkin Najeriya Barista Nasara Kogo ya ce
yau abin da ya faru shine kotun karkashin hurumi na sashe na 239 na tsarin mulkin Najeriya ita ce kotu ta karshe, ita ce kotu ta Allah isa daga kanta ba za ta iya daukaka kara zuwa ko ina ba a shari'u da ake yi a jamhuriyar Najeriya. Kuma mai girma Atiku Abubakar Peter Obi sun daukaka kara ne saboda hurumin sashe na 36 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 waɗanda sassa ne wanda suka ba da dama cewa idan hukunci bai ma dade ba kana iya zuwa ka daga ƙara zuwa gaba. To abin da ya faru a nan shine mu suka tattara dukkan matakan da ake da su na shari'a, aka yi watsi da su gaba daya. To haka kuma aka yi akan shi ma na Peter Obi, shi ma an yi watsi da su gaba daya. Saboda haka babu wani zabi karkashin hurumin na sashe na 239 na tsarin mulkin Najeriya. To yanzu dole sai a rungumi kadara a shi wannan a matsayin sahihin hukunci, sannan kuma shi shugaba Bola Tinubu ya juyo kan shi ya tsaya ya ci gaba da shugabancin ƙasa ya mance da maganar shari'a da take damun shi.
Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf, yanzu ku ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
An zaɓi Mike Johnson ɗan jam'iyyar Republican a matsayin kakakin majalisar wakilan Amurka a jiya Laraba, abin da ya kawo ƙarshen gwagwarmayar da 'yan majalisar suka yi tsawon kwanaki 22 don cike gurbin ɗaya daga cikin manyan mukaman shugabanci a gwamnatin Amurka. Johnson ɗan shekaru 51 wanda ya yi wa'adi uku a majalisar dokokin ƙasar kuma shugaban jam'iyyar Republican a majalisar wakilai, ya yi nasara da kuri'u 220 yayin da 'yan majalisa 209 suka ƙi kada masa kuri'a. Dukkan 'yan Democrat a majalisar wakilai su 209 da suka halarci zaman shugaban marasa rinjaye a majalisar Hakim Jeffries suka kada wa kuri'a. Johnson dan majalisa ne daga jihar Louisiana wanda ya nemi ya hada kan ƴan jam'iyyar Republican su goyi bayan kokarin tsohon shugaba Donald Trump na neman soke sakamakon zaben shekarar 2020.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da ake cika watanni uku da juyin mulki da ya yi sanadin kungiyar Sidiyawo ko kuma wato ECOWAS kenan suka gagaba wa jamhuriyar Nijar jerin takunkumai gamayyar kungiyoyin bayan sojojin mulkin kasar sun kuduri aniyar wato maka wasu daga cikin shugabannin kasashen Afirka ta yamma a kotu na kula da yancin dan adam da kare muradun al'ummar nahiyar Afirka saboda zargin su da hannu a wahalhalu da jama'ar wato Nijar kenan suka fada a ciki. Sulaiman Muni Barmahana da karin bayani a wannan rahoto.
Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da Patrice Talon na jamhuriyar Benin da wasu takwarorinsu na kasashen sai dawo da ba a ambaci sunayensu bane gamayyar kungiyoyin Front Patriotique pour la Souveraineté ke shirin shigar da kararsu a gaban kotun kare haƙƙin dan adam da na al'ummomi wato Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a bisa zarginsu da tauye haƙƙin ƴan Niger ta hanyar jerin takunkumin da ECOWAS da IOMOA suka kakkabawa kasar. Bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin demokradiyya jigo a gamayyar ta Front Patriotique bana Ibrahim ya yi mana karin bayani kan dalilan wannan yunkuri.
Wannan takunkumi wanda bamu taba gani ba ya kawo rauni da yawa tunda mutane sun rasa rayukansu kuma akwai wasu da sun rasa kayansu a bisa bodojin da ke sakankaninmu da wasu kasashe a cikin shartin wa'annan kungiyoyi wanda sun ka samu na takunkumi babu hujja a samu na takunkumin nan mun dauki niyyar cewa zamu kai kara gaban koti na yankin Afrika mai kula da kare haƙƙin dan adam kuma ba ƙasa bane a shugabanne wa'anda sun ka dauki wannan nauyi Patrice Talon na Benin Tinubu da sauransu suna zamu kai kara gaban koti.
Tuni dai aka fara yunkurin tattara bayanan da za a gabatarwa a kotun a matsayin hujjojin da ke tabbatar da cewa matakan da sai dawo da IOMOA suka dauka kan Nijar sun cutar da ƴan kasar.
To muna kira ne ga mutane su wanda dai sun ka samu rauni ko ta wace hanya ne su kawo muna shaida wa'annan za mu tattarawa kuma sai mu kai kara mu.
To amma shugaban hadakar kungiyoyin ruwa da son Allah Dambashi da ke da irin wannan ra'ayi na gwagwarmayar kwato haƙƙin ƙasa ya gargaɗe takwarorinsa akan maganar bin ka'ida.
Komai ta dade sai mun yi tafarki na doka ta haddo mu Nijar haƙƙin ɗan amma ita fa shari'a saban hankali ce waɗannan shugabobin ƴan sidiyawa sun kasa wannan takunkumin yau ƴan warhula muna da matsayin da za mu kai ƙararsu kuma a saurare mu abinda muka yi duk matsalar da wannan abin ya kawo mu yi takardu sai mu doka mu kai ministry of justice ta Nijar mu kwatanta masu iko ya kamata a kai ƙarar wannan abin tun daga mu da hujjojinmu
a 1998 ne aka kafa kotun Afirka mai kula da kare haƙƙin ɗan adam da na al'ummomi mai ofishi a birnin Arusha na kasar Tanzania a ƙarƙashin inuwar kungiyar tarayyar Afirka da nufin karfafa matakan kare haƙƙin ɗan adam. Kasashe 34 ne suka yi rajista a matsayin mambobinta sai dai daga cikinsu 8 kacal ne suka yi amanna da hurumin kotun. Najeriya da Benin na daga cikin kasashen da har yanzu ba su yi amanna da hurumanta ba abinda ke nufin ba ta da karfin gurfanar da irin waɗannan kasashe in ji masana sha'an diflomasiya. Sulaiman Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Muni Barma da wannan rahoto. Ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan acne vulgaris ko pimples kamar yadda wasu suka fi sani. Tare da da ni a cikin shirin akwai Dr. Muslim Bello Katagum inda ya fara da yi mana cikakken bayani akan pimples ko kuma kurajen fuska. Likita gare ka.
Acne vulgaris ko kuma wanda aka fi sani da pimples wato cuta ne na fatan jikin mutum. Wannan fatan jikin mutum musamman na fuska, na wuya tare da kuma sassa na jiki a waɗansu, amma kuma dai yafi aukuwa a fuska da wuya, wanda kuma ba kuma bane illa cuta ne wanda ta affecting hair follicles. What is a follicular disorder? Wannan hair follicles din ba kuma bane illa ramuka da muke ganin su a fuskokin mu, wanda sai mutum a hankali ya nutsu tukunna zai gan su. Wannan ramukan nan kuma wanda yawanci sukan fitar da gashi ne a wasu sassa na jikin mutum, musamman hannu, kirji ko kuma kafa ko wani abu makamancin haka, to su kuma a madadin ya kasance gashin zalla ya fito, to sai kasance cewa wannan ramukan sun yi amfani da wannan opportunity, ko in ce wannan cutan ya amfani da wannan opportunity ramukan, so shi ma sai yana fitowa.
To likita, shin me ke haddasa irin waɗannan kuraje su rika fitowa a fuska?
Ciwon acne vulgaris din nan yana da manyan dalilai kamar haka. Na farko dai, ya kamata mu sani ko mu gane cewa duk bayanin da zan yi akwai a lot of very important information da zan faɗa wanda ya kamata a ce an gane su, wanda haɗa da hormones. Wato hormones wani sinadari ne na jikin ɗan adam wanda suke taimakawa gurin girma na jikin mutum, wanda suke taimakawa gurin girma na a ce alal misali a maman mace tare da kuma muryan namiji da yake canzuwa, musamman in ya kai shekara 17, 18 ko kuma mace wanda muryan ta yake dawa ƙarami yayin da ta kai shekara 15, 16, wanda da a da ne in namiji ɗin shekara 7 ko 8 ya magana za ka san yaro ne, amma kuma ya kai shekara 17, 18, 19 ka san cewa ba wai yaro bane zalla yake magana, saboda muryan ya bude. So hormones na playing very important role a wannan matsala ko in ce a wannan skin conditions din na shi acne vulgaris din. So abin da yake faruwa shine akwai wani abu shi androgen. Androgen din nan kuma daga endocrine glands ne, wanda shine wannan sinadari na jikin mutum da na faɗa wanda yake playing role din, wanda a gaba a hankali kuma in yazo ya fara yin yawa sai ya fara creating natural oil a jikin ɗan adam. Wannan natural oil din nan shine sebum. Wannan sebum din nan kuma is natural kamar watan da na faɗa. So kenan yana nufin ba idan mutum yana yawancin maiƙo bane ko kuma tana yawancin maiƙo yake nufin cewa za su yi developing wa'innan, a'a, ko kana cin maiƙo ko baka ci, naturally jikin ɗan adam Allah yana halittar mutum sai kasance wannan maiƙon ya riga da ya fito on its own, wanda kuma in yazo ya fito yake yin creating different forms din da yake leading to wannan acne vulgaris.
Menene ma bambancin kurajen pimples da sauran kuraje?
Acne vulgaris yana da bambanci sosai, saboda shi most of the time akwai wanda ma suke considering it a matsayin normal, saboda it's a natural process. Misali, it's a natural process, saboda su androgens ne suke stimulating in shi su sebaceous gland tare da other sassa na jikin mutum wanda suke playing very important role. Kamar da na faɗa, hormones tare da su genetics, tare da su family history, tare da kuma bacteria suna playing roles, but yawanci shi genetics ko in ce genes din mutum ne wato abin da yake bambanta mutum tun generally tare da sauran mutane shine jins din shi su DNA da sauransu haka. To shi ma wannan wato any acne vulgaris ba kuma waki bane fito through jins din mutum, wato in jins ina ya da wannan, to bayan da ni iya haka zai fito. Haka ma kuma akan samu from hormonal imbalance ko kuma hormones generally, wanda kuma wayan sun ma su kan consider din shi a matsayin alama ne na girma. So kamar yanda na faɗa a baya, in kai shekara 17, 18 yakan zo ya kaji murin sha bude ko kuma budurwa ke shekara 13, 14 kaga ta fara mama, to ba ka zo ka ce zaka bada wannan magani ba. To shi ma haka acne vulgaris ba za ka zo ka ce guys standard magani ce ba, saboda it's a natural process. So this time it's basa constant it's a matter of skin infection, but rather they call it a skin irritation din ne kuma da discomfort din da ba a zo a ce to ga magunguna za ta bayar ba dan I treating din shi. Sai ga wanda yake ta neman maganin acne vulgaris ko kuma pimples, kasan na ba su lokacin su yin hakan za su iya samu abin da zai dan rage musu, amma ba shi yake nipin zai tafi ga baki ɗaya ba, lokaci ne yake kawo shi kuma lokaci ne zai tafiyar da shi. Kamar mace ne wanda ya kasance tana al'ada, ba kai saka tsayar da shi ba, sai dai ka bada abin da ka san zai tsayar da shi da ƙarfi, wanda kuma hakan yana jawo mata illa. To shi ma hakan acne vulgaris ba za ka zo ka ce za ka yi forcing ka tsayar da shi ba, shi ma lokacin tafin shi yi to zai zo ya tafi, musamman in mutum ya wuce shekara 37 ya wuce 40 sai wahala ka ga wannan pimples ɗin, sai dai ka ga alaman shi a jikin fuskar mutum. So bambancin shi kenan na farko. Bambancin shi kuma na biyu shi ne mutane da yawa sukan iya mistake din wannan acne vulgaris din da folliculitis ba baye wato wani irin kuraje da ake samu yayin da musamman maza suka aski gemu su in suka yi askin nan gaba ke sai ga kuraje sun dame su sun takura musu so ba ma sallan shi ba muna da other forms of skin infections su dermatitis dermatosis tare da wanda suka fi yawa su kuma wanda amma ba sa fitowa a fiskar mutum an ba mamaki bane mutum ya kasance ya samu skin infection din da ya fito a fiskar shi wanda ba acne vulgaris ba haka ma kuma zai wahala ka ga wani kuma wato ainihin a skin infection ko kuma cuta na fata a kafan mutum a cinya a baya ko a ciki kai tsanin pimples ne a pimples shi a fiskar yake fitowa in yi yawa yazo wuya ayi yawan yawa kun sai ce kirce amma wanda bai cika faruwa ba
to likita wasu na alakanta irin waɗannan kuraje na pimples da girma ko kuma balaga shin yaya abin yake a likitance
so sai ma ko haka ne saboda yawanci ai ya fara fitowa ne mutum ya shekara 12 13 14 sai kuma ya cigaba da aukuwa sai sa ba mamaki bane kaga yar shekara 15 kyakkyawan yarinya budurwa tazo ta fara creating wannan a shekara 15 16 17 wannan har ya kai mutum shekara 24 da 5 da 6 so wannan is absolutely normal saboda girma yana alakanta shi yawanci at puberty the adolescent she wanna androgen tare da su wato any endocrine gland in hormones na fada baya yawanci ana da high level of their activity peak level din su ne lokacin sun fara yin yawa ko ince karfin su ya fi yawa a wannan age din to the fact that karfin su ya fi yawa a wannan age din to age in girma kenan kamar da na fada yin yanda ake al'ada muryan namiji kasance ya budu ko a gagashi a jikin namiji ko jikin mace wanda da babu to shi ma ba amma kenan an ga wannan pimples din a wannan lokacin saboda yawanci yana tafiya da process in girma kuma at the same time ba shi yake nufin cewa dan kai oke baka baga danka ko ko bage arki tana wato ainihin pimples ba yake tunanin cewa akwai matsala a girman ta ko kuma a girman shi a'a ai ba kowane namiji bane ko wace mace suke da shi kuma ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba haka ma wanda suke da shi ba shi yake nufin cewa suna da matsala ba kowa da yanda Allah ya halice shi isa daga cikin manyan abubuwan da na faɗa a baya genetics yana playing role family history wato in kasance uwa ko uba ko wanda cikin dangi kusa yana da shi ba mamaki bane shi ma mutum ya create har kama kon bacteria yana iya causing ko kuma yana iya wato ainihin exaggerate din abun ko ya kasance ya sashi ya yawa irin shi wanto propionic bacterium acne din kenan to yayin da mutum ya kasance ya fara girma musamman da ke shekara 12 13 ya fara yin sama so an fi samun activity mai karfi na wannan androgens ko kuma ji wannan sinadaran jiki na hormones din da ya kasance suke activating ko stimulating sebaceous gland shi kuma sebaceous gland da mu opportunity yake jira wanda kuma wannan androgens din sun ga da sun bayar so continuously sai zai fara accumulating yana creating wannan natural oil in the sebum din nan daga nan kuma eventually har ya kasance wannan abu shi pilosebaceous duct wannan pilosebaceous duct din nan yana yin yawa har ya kasance wannan abu shi comedone so wannan comedone din nan kamar yanda na faɗa a baya ya rubu kashi biyu muna da open muna da kuma close amma kafin mu je ga rabe-raben shi ya kamata mu fahimta me a cikin wannan comedone din nan mai kone wanda ya taru yawa ya haɗu da ɗan bacteria ya haɗu da kuma su epithelial debris so wa'innan dukkansu kuma akan same shi ne akwai na jikin ɗan adam saboda kamar bacteria akan samu microflora haka kuma at the same time akan samu one form of bacteria wai shi propionic bacterium acne wanda ya fi muni wanda in ya zo ya haɗu da wannan comedone ko mai kwa jikin da yake towa da wato ainihin gashi ta ramukan fuskar mutum da sai ga abin ya fi worst sai za ga wani a nan shi pimples din bai kai na wani yawa ba na wata ya fi na wata wani har ya muni sosai wanda har sai ga mutum yana rufe fiskar shi saboda wa'innan propionic bacterium din tare da su a epithelial debris tare da shi sebum din sun zo sun haɗu sun yi accumulated sun zo sun kumbura a fiskar mutum ya zo ya dawo defense shi kuma na fiskar ya yi yawa ya bazu kuma so continuously kuma shi kan shi comedone din nan kamar yadda na faɗa sai ya zo ya rabu into two ko in ce into almost four muna da early comedones muna da late comedones muna da kuma wato ainihin shi inflammatory pustules ko kuma pupus sai kuma finally muna da shi nodular cyst so duka wannan hawa ko in ce mataki ne na wato ainihin kurje da muke gani ko in ce kurajen da muke gani a fiskar mutum shi early comedones ba a cika ganin shi ba saboda yana fara girma ne a cikin layers of the skin irin su dermis epidermis da sauran su sai kuma late comedones wanda sun dan fara girma ne sun fara fitowa amma ba su fito inda ni da ke zamu gani ba sai inflammatory pustules wanda kuma sun fara samun wato ainihin dan cututtuka tare da other little inflammatory cells da su accumulate a gurin to sai su fara fitowa wannan za ka ya fito ana dan ganin kadan ka san mutun yana da kuraje amma ba sosai ba amma kuma wannan kuma shine zai naji a tiskin shi amma kuma ba dole a ce an gari ba sai finally kuma nodular cyst wanda su ne suke fitowa sosai wanda mutun in ya taba fuskan zai gani wannan kuma ya taba ma zai iya ganin shi haka so wannan kuma idan sun nan kuma a ire-iren su muna da kala biyu muna da white head muna da kuma black head white head din su ne wanda ba su cika yin muni ba wanda zaga mutun gashi yana da dan kuraje a fuskan su amma ba sai fito wanda har za a gane ba sun fi dan fari-fari a cikin wato yawanci fiskan mutane za gan su dan yayi fari-fari haka dugu-dugun ramukan amma kuma ba shi ne fim boy pimples amma ne pimples ne amma wanda gashi zaka kira shi kaman boyayye amma kuma yana nan dai sai dai bai kai shi blackhead money ba saboda blackhead din ya kai to da isan da kuma din sun har sun fito har sun kuma fashe din suka fashe na kuma sai zuwa farin yawa kuma most of the time akwai wani abu shi propionic bacterium acne wanda shine in yafi yin yawa ko yi playing important role even playing very important role a gurin girman wannan kuma din sun nan wanda in by treating bacteria mu sai ka samu cewa shi ya ci gaba da akuwa ya ci gaba da yin yawa
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin sai a tare mu a wani makon inda za ku ji mu dauke da wasu muhimman bayani akan pimples a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku Dr. Muslim Bello Katagun da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya
Ta gaida Hawwa da bakon nata yanzu ku ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Haruna Muhammad Kaduna shugaban kungiyar muryar jama'a yace alƙalan kotun kolin Najeriya muna fatar a shari'ar da kuke yi ba za ku bi umarnin wani ko wasu ba ku yi adalci ga kowa da kowa domin nuna wa kan ku kima da mutunci a idon duniya ta yadda har wasu alƙalai masu zuwa na baya su yi koyi da ku a wajen yin adalci sai sakon Salihu Isa Fana karamar hukumar mulkin Dambe kan ba jihar Kebbi Najeriya yace muna kira ga mai girma gwamnatin jihar Mota Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu da yan majalisun mu da cewa kada su manta da alƙawarin da suka yi mana lokacin neman zabe na gyara mana hanyar mu ta garin Fana zuwa Mai Gwaza wanda ta wuce zuwa Dukushi da fatar kira na ya kai ga waɗanda na yi domin su sai sakon Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace maganar da ministan lafiyar Najeriya yayi na cewa yunwa na cikin babban cututtukan da ke damun yan Najeriya a gaskiya wannan magana haka take idan mafi yawan al'ummar Najeriya ba ta samun cin abinci sau uku a rana
to madalla yanzu ko da wadanne muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
A takaice a yau Alhamis rundunar sojan Isra'ila ta faɗi cewa ta kai wani hari ta ƙasa a zirin Gaza kusan makonni uku kenan sojojin Isra'ila ke kai hare-hare ta sama akan mayakan Hamas rundunar sojan Isra'ila ta ce tankokin yakin ta da sojoji sun kai hari kan maboyar yan ta'addan da yawa da wuraren harba makaman kariyar makamai masu linzami kafin su koma yankin Isra'ila rundunar sojan ta ce an kai farmakin ne don sharar fagen matakin yaki na gaba majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin jinƙai a zirin Gaza ya kai wani mataki da ba a taɓa ganin irinsa ba a daidai lokacin da Isra'ila ke ƙara yin kira ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya da ya yi murabus saboda kalaman da ya yi ranar talata Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stéphane Dujarric ya shaidawa manema labarai cewa hukumar ba da agajin gaggawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira UNRWA wadda ita ce mafi girma da ke bayar da agaji a Gaza ta yi gargaɗin cewa in dai ba a bari an shigar da man fetur Gaza cikin gaggawa ba to akan dole hukumar za ta dakatar da ayyukanta Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya iso birnin Washington yau Alhamis don ganawa da manyan jami'an Amurka akan batutuwan da suka shafi tsaro tsakanin kasashen biyu yayin da kasashen ke da burin ci gaba da barin hanyar tattaunawar su a buɗe Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya shirya wata liyafar cin abincin dare a ma'aikatar harkokin wajen kasar bayan jerin taruka da za a yi a yammacin yau mai ba shugaban kasa shawara wato kan harkokin tsaro Jake Sullivan zai tattauna da yi a Blair House dake kusa da fadar White House a gobe Juma'a. Wannan taron ya je daidai da maradan bangarorin biyu na ci gaba da barin kofar tattaunawa mai muhimmanci a bude a matsayin wani bangare na kokarin da ake na karfafa dangantaka a mutunci.
To ban sauraro da haka ne muka kawo karshe shirin namu na wannan la'asariya. Sai kuma daga dare idan Allah ya kaimu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya ta kuma bada umarni Fiona wa Mai da kuma injiniya mu na wannan la'asariya Jumbe Hamza. Baba ya ko makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Wassalam. Amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum.